Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49.60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa radio da ke kuma si. Kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asubahin ranar Laraba 10 ga watan Afrilu. Ibrahim Kalma Sigiraba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga fakanin labaran.
To Ibrahim, babban Attorney General din Amurka William Barr yayi kememe yake fada wa ƴan majalisar dokokin kasar ta kame mun bayanan da ke cikin rahoton da Mala ya gabatar kan binciken Russia, yayin da wani kwamitin majalisar yayi wani zama kan masu rajin ganin MPP ta farfata a Amurka. Sannan za ku ji cewa masu zanga zanga a Sudan na ci gaba da zaman dirshin a headquarters sojojin kasar, inda suka nace sai shugaba Umar al-Bashir ya sauka, yayin da ita ma gwamnatin ke ci gaba da rarrashin su.
To kanin labaran kenan, bayan cika labaran duniya za a ji cewa a jamhuriyar Niger an yi taron tunawa da kisan gillar shugaba Bare tare kuma da kiran da azakulo makasansa. To sai dai fa
a wani abin da ake ganin sa a matsayin hanyar wanke waɗanda suka bindige janar Ibrahim Ba'ala mai nasara. Kundin tsarin mulkin Niger ya kunshi wasu kudurorin da suka yafe masu hannu a juyin mulkin 1996 da na 1999.
Za kuma a ji wani rahoto na musamman kan wani kazamin yaki da ya sake barkewa a kasar Libya. Kamar kowace ranar Laraba, Madina Dauda na tafa da shirin ta nadu mukarradiya a yau. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Babban Attorney General din Amurka William Barr ya ki amincewa yayi takamaiman bayani a gaban ƴan majalisar dokokin kasar kan rahoton binciken da Robert Mueller yayi game da Russia, amma ya ce yana sa ran cikin mako guda zai fitar da tacaccen rahoton. Yayin da a karon farko ya bayyana a gaban majalisar dokokin Amurka a jiya Talata, tun bayan da ya fitar da kanin sakamakon rahoton a kwanakin baya, ɗan Democrat sun yi ta hura wuta ma Barr, wato Barr kansa ya fitar da cikakken rahoton waɗanda suke ikirarin cewa yana kare shugaba Donald Trump daga ainihin abin da binciken ke kunshe da shi. Sai dai Barr ya ce zai fitar da tacaccen rahoton ne kawai saboda a kare waɗanda suka ba da shaida a binciken na Mueller da kuma kare abin da ya shafi sirrin ƙasa.
Right now, the special counsel is working with us on identifying information.
Yace yanzu haka muna aiki tare da kwamitin Mala domin su taimaka mana gano ire-iren waɗannan bayanai da suka fada rukunin waɗanda za a tace. Sannan za mu faɗi dalilin mu na tace su. Akwai dai rahotanni da suka ruwaito wasu daga cikin mambobin kwamitin na Mala suna cewa babban Attorney General din yayi rafa-rafa kan wasu bayanai da za su iya yin illa ga shugaba Trump. Shugaban kwamitin majalisar dokokin Amurka da ke kula da fannin shari'a Jerry Nadler ya tabbatar da cewa laifukan da suka shafi nuna kiyayya ga wani rukunin jama'a sun karu cikin 'yan shekarun na Amurka. Yana mai cewa hare-haren da ake kaiwa kan irin waɗannan rukunin mutane ana kai su ne kan waɗanda ake musu kallon ba fararen fata ba ne. Yayin da yake jawabin buɗe sauraron bahasi kan batun masu rajin ganin MPP ta farar fata a Amurka, Nadler, wanda ɗan Democrat ne, ya ce ana kai hare-haren ne bisa wani ra'ayi da wasu suka yi amanna cewa waɗanda ba fararen fata ba, da suka haɗa da Amurkawa baƙaƙen fata, 'yan asalin Afirka, da Yahudawa da Musulmi, ko kuma sauran tsirarin al'ummomi na kitsa wani gagarumin shiri na kawar da fararen fata. Sauraron wannan bahasi da kwamitin ya shirya ya samo asali ne sanadiyar kisan gillar da aka yi wa wasu Musulmi a New Zealand a watan da ya gabata. Wata ƙungiyar Yahudawa da ke yaƙi da kalaman ɓatanci mai suna Anti-Defamation League a nan Amurka ta ce cikin shekaru 10 da suka gabata, sama da rabin kashe-kashen da aka yi a ƙasar masu rajin ganin MPP ta farar fata ne suke aikatawa, abin da ya sa aka ga adadin ya kai kashi 78 kenan cikin 100 a bara. Wasu kafafen yaɗa labarai na talabijin biyu a Isra'ila waɗanda suka riƙa ruwaitowa cewa ana tafiya kan kankan a zaben yan majalisar kasar da aka yi yanzu sun ce jam'iyyar Prime Minister Benjamin Netanyahu ta Likud Party ce a gaba da yar tazara yayin da ake ci gaba da kidaye kuri'un an yi hasashen cewa jam'iyyar ta Likud wacce ta kulla kawance da jam'iyyu masu ra'ayin mazanjiya ita za ta lashe mafi akasarin kujerun majalisar sai dai babban abokin hamayya Benny Gantz wanda tsohon shugaban soji ne na ci gaba da ikrarin cewa jam'iyyarsa ta Blue and White Party ce ta lashe zaben Shi dai Prime Minister Netanyahu na fata ne ya sake lashe zaben wanda zai bashi wa'adi na biyar duk da cewa yana fuskantar tuhume-tuhume kan cin hanci da rashawa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu zanga-zanga a Khartoum na ci gaba da kira ga shugaba Umar al-Bashir na Sudan. Da sauka daga mukaminsa yayin da suke ci gaba da zaman dirshin dinsu da suke yi a gaban headquarters sojin kasar inda aka yi ta jin aman bindiga wasu shaidu sun ce yunkurin da jami'an tsaron gwamnati suka yi na tarwatsa masu zanga-zangar ya gamu da turjiya daga dakarun kasar wadanda suka rika kare masu zanga-zangar Daya daga cikin masu yi boran kenan take cewa mun kwashe wata hudu muna zanga-zanga tun daga ranar 19 ga watan Disamba. Mu bukatar mu tsaye ce kawai dole ne gwamnatin nan ta tafi. Ba za mu taba barin nan ba har sai gwamnati ta fadi. Sai dai kakakin gwamnatin shugaba Al-Bashir Hassan Ismail ya ce ba wato ba haka za a yi ba.
لن يسد باب الحوار وان الحكومه سيظل ذهنها مفتوح للتعامل مع
yace kofa bude take domin a samu tattaunawa gwamnati a shirye take ta rungumi kowa da kowa kama daga wadanda suka ki amincewa a tattauna har zuwa ga wadanda suke kokarin kawar da gwamnatin mu masu fashin baki dai sun ce zanga-zangar ta Sudan ta samu asali ne daga korafin da ƴan kasar suke yi na tsadar rayuwa Majalisar Dinkin Duniya ta ce mai yiwa taron kasar da aka shirya za a yi a ranar Lahadi a Libya domin fara shirin sasanta bangarorin da ke fada da juna ba zai yiwu ba sanadiyar sabon wato sabon rikici da ya barke a birnin Tripoli a wasarwa da ya fitar a jiya Talata wakilin Majalisar Dinkin Duniya wato Gassan Salami ya ce a shirye yake gudanar da taron to amma ga dukan alamu sabon rikicin da ya barke ka iya kawo tarnaki ga shirin sasanta takaddama siyasar kasar ta Libya Salami ya ce zai dage dantse wajen ganin aiki dare da rana domin ganin ya kawo ƙarshen wannan rikicin soji da ya barke.
Mahmud Dalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a babin rahotannin mu zamu fara yada zangonni a jamhuriyar Niger inda jiya Talata aka yi hidimar zagayowar ranar tunawa da kisan gillar da aka yi ma shugaba janar Ibrahim Bare mai nasara shekaru 20 da suka gabata kama daga matar mamacin da ƴan uwa da abokan arziki da sauransu an yi ta kiran da abi ma mamacin kadi ga dai wakilin mu Yamai Sulaiman Muna Barma da cikakken rahotan
A wata ranar Juma'a 9 ga watan Afrilun 1999 ne shugaban kasar Niger na zamanin jamhuriya ta hudu janar Ibrahim Bare mai nasara ya hadu da ajalinsa bayan da wasu sojojin da ke tsaron lafiyarsa suka bude masa wuta a filin jirgin sama Escadrille da ke birnin Yamai lamarin da a wancan lokaci aka bayyana a matsayin tsotsayi sai dai makusantansa na ganin shiri ne aka tsara takanas da nufin kawar da shi daga karagar mulki shekaru 20 bayan faruwar wannan al'amari Har yanzu ana jan kafa wajen yi wa jama'a haske a kai in ji mai ɗakin mamacin Madame Clemence Aissa Ba'are.
Nous nous attendons, bien sûr, c'est la justice, mais avant la justice, c'est déjà la vérité.
Ta ce abin da muke jira shine a yi shari'a, amma kafin nan ya kamata a nemo gaskiya a duk inda take, domin da farko an ce da mu tsotsayi ne ya haddasa mutuwarsa, amma kuma daga bisani mun zo da hujjojin da ke nunin kisan gilla ne. Duba gani an ce hatsari ne kuma aka dawo aka ce boran sojojin fadarsa ne ya yi sanadiyar mutuwarsa. A wani abin da ake ganin sa a matsayin hanyar wanke waɗanda suka bindige janar Ibrahim Ba'ale mai nasara kundin tsarin mulkin Niger ya kunshi wasu kudurorin da suka yafe wa masu hannu a juyin mulkin 1996 da na 1999 sai dai kotun ECOWAS da ke Abuja a zamanta na watan Oktoban 2015 ta sanar cewa an yi wa iyalin marigayin laifi saboda haka suna da yancin a fitar da su daga duhu kamar yadda shugaban kungiyar kare haƙƙin dan adam ta INDDH Professor Jibril Abarshi ke ƙarin bayani akai
na daya tace wannan ahwa da anka ce an yi cikin constitution wato bata ba da yancin ayi shari'a hukunci ba amma iyalin shi suna da yancin su san gaskiya yadda anka wakanar da abin da ya faru suna da yancin su san gaskiya hukumomin da anka tuntuba na su ta hiyar da wato wannan shari'a da sai da yawo ta yi su harin suna busa kan bakansu na cewa a ahuwar da an kai ta hana a yi bincike.
A nasu bangare lauyoyin da ke kare iyalin marigayin na ci gaba da shige da fice don ganin gaskiya ta bayyana. Maitar Shaibu Abdulrahman na daga cikin waɗannan lauyoyi.
Tun da aka ba da wannan shari'a ke yin saka shekara hudu mun aje letter ko ina mu ce to gashi a ba su dama zartalo hakuncin na sai dawo abinda ta zarto a tabbato da shi.
Janar Ibrahim Ba'ari mai nasara ya haye kargar mulkin Nijar bayan da ya hamɓarar da shugaba Muhammad Usman a ranar 27 ga watan Janairun 1996 kafin daga bisani ya shirya zaben da aka ce ya lashe da kashi fiye da 90 daga cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. To amma shekaru uku bayan haka kwamandan dogarawan fadarsa Dauda Malam Wanke ya kawar da shi a ranar 9 ga watan Afrilun 1999. Sule Mummuni Barma, Muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sulaiman, yanzu kuma sai wani rahoto na musamman kan wani babban yaƙi da ya sake barkewa a Libya. Har yanzu wani wagegin yankin nahiyar Afirka musamman ma sassan da ke makwabtaka da ƙasar Libya na ci gaba da ɗanɗana bala'in wanzuwar makaman yaƙi da aika-aikan rashin imani. Bayan tashin hankalin da ya kai ga zubar da jini a Libyar wanda har ya hada da shugaban kasar na lokacin Muammar Gaddafi wanda wasu ke ganin tun bayan wannan tashin hankalin na Libya makaman yaƙi suka fada hannun miyagu da dama a yankin wanda tun sannan bai san wani abu wai shi zaman lafiya ba. Yanzu kuma ga wani mummunan tashin hankali ya kunno kai kuma har ya doshi Trablus babban birnin kasar ta Libya kuma har ya fara laƙumar rayukan fararen hula. A wannan rahoton da Lisa Schlein ta muryar Amurka ta rubuta daga birnin Geneva ta yi shimfiɗa da cewa ƙungiyoyin jinƙai na kira ga ɓangarorin da ke yaƙi da juna a Libya da su ɗau dukkanin matakan da ke yiwuwa su kare fararen hula a yayin da yaƙin da ɓangarorin biyu ke yi na mallakar Trablus babban birnin ƙasar ya daɗa ƙazancewa kuma adadin mace-mace ke ta ƙaruwa. Ga cikakken rahoton da Lisa Schlein ɗin ta haɗa muryar Amurka daga birnin Geneva wanda na fassara kuma zan karanta. Cikin 'yan kwanakin nan cibiyoyin asibiti da ke kusa da birnin Trablus sun jimlanta mace-mace akalla 47 baya ga mutane 181 da suka ji raunuka. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce farar hula tara ciki har da wasu likitoci biyu na cikin waɗanda suka mutu ɗin. Ta ce ɗaya likitan ma ya gamu da ajalinsa ne lokacin da yake ceton rai da wata motar ɗaukar majinyata. Mai magana da yawun hukumar ta WHO Tarik Jasarevic ya ce hukumar ta tattara ɗimbin bayanai game da har-haren da aka kai ma ma'aikatan jinya da kuma cibiyoyin jinya waɗanda au suka kashe au suka raunata ma'aikatan na jinya 32 da majinyata tun daga bara zuwa yanzu. Ya ce auna ma'aikatan jinya ya saba ma dokar ƙasa da ƙasa ta jinƙai.
To respond to this spike in violence, the health sector prepositioned supplies in advance.
Ya ce don tunkarar daɗa ƙazancewa da wannan tashin hankalin ke yi, ɓangaren jinya yakan shirya kayan jinya ne tun da wuri, saboda a iya kai ɗauki cikin gaggawa da kuma inganci. An kintsa kayan jinya na gaggawa da kayan kula da waɗanda suka ɗimauta. Aka ajiye su a wasu cibiyoyin lafiya da ke wasu muhimman wurare hudu. Kayan na iya jinyar mutane 210,000 na tsawon watanni uku, kuma za su iya warkar da nau'ukan raunuka da dama. Jasarevic ya ce hukumar ta WHO na fargabar yiwuwar ci gaba da yaƙi na tsawon lokaci ya sa ɗan kayan jinyar da ake da shi ya ƙare. Wani ƙari ga matsalar kuma shi ne cewa hukumar ta WHO na fama da ƙarancin kuɗi. ya ce mai yuwa ma hukumar ba za ta iya wadata jama'ar da ke bukata da magunguna ba muddin masu bayar da gudummawa ba su agaza sosai ga asusun neman dala miliyan 43.5 da ta bude ba a halin da ake ciki kuma kwamishinan sashin kare yancin dan adam na majalisar dinkin duniya Michelle Bachelet na kira ga dukkan bangarorin da ke wannan fadan da su kiyaye abubuwan da suka wajaba a kansu a karkashin dokar kasa da kasa mai magana da yawunta Rabina Shamdasani ta ce wajibi ne bangarorin da ke yakin su dau dukkanin matakan da suka wajaba na kare fararen hula da kuma kadarorin da ba na soja ba irin su filayen jirgin sama da makarantu da asibitoci da kuma gidajen yari
The High Commissioner stresses that the principles of distinction, proportionality, and precaution.
Babbar Commissioner ta jaddada cewa dole ne a yi la'akari da bambance-bambancen wurare da cancanta da kuma bin komai a hankali da natsuwa a kowane lokaci. A wani fararen hula da muradun su haka siddin da kuma kai hare-hare barkatai na iya zama manyan laifukan yaki. Shamdasani ta ce abin da yafi damun babbar kwamishinayar shine lafiyar dubban yan gudun hijira da kuma bakin hauren da ke wuraren da aka garkame su daura da fagen dagar da ke yankin Tripoli ta ce suna cikin matukar hadari babbar kwamishinayar Bachelet ta yi kira ga hukumomin da abin ya shafa da kar su watsi da mutanen ranar litini ma majalisar dinkin duniya ta yi wani kira na gaggawa na bukatar a cima kwance damara na tsawon sa'o'i biyu a bayan garin Trablus don a samu damar kwashe fararen hula to yanzu kuma lokaci ya yi da za mu koma gefe guda Madina Dauda ta gabatar mana da shiri na gaba
demokratiya a yau Jama'a barkanmu da saduwa a wannan shirin. Me ke faruwa a majalisar dokokin Najeriya game da zaben shugabanni? Shin gaskiya ne cewa kan ƴaƴan jam'iyyar APC a rabe yake? To in haka ne, wace rawa ƴaƴan jam'iyyar PDP ke takawa wajen samun gallaba? Dagewa da jam'iyya ta yi na ganin an zabi waɗanda take so daidai ne? Za mu yi kokarin warware zare da abawa akan wannan batun. Ni ce Madina Dauda. Majalisar Dokokin Najeriya musamman mata dattawa ta nuna alamun sauyi a daidai lokacin da manyan ƴan majalisar suka rasa kujerunsu irin su shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki wanda aka yi ta sharhi akan faduwarsa ganin cewa shine mutum na uku mafi girman mukami a kasar sai tsofin gwamnoni biyu Godswill Akpabio da George Akume sai binta Masu Garba da Komre Shehu Sani da Suleiman Hunkuyi A bangaren majalisar wakilai, Yakubu Dogara ya ci zabansa da gagarumin rinjaye a jiharsa ta Bauchi. Abu daya da kila zai hana shi samun shugabancin shine in jam'iyyar APC mai rinjaye ta bi shirin karba-karba da ake yi. To zai zama shiyarsa ta arewa maso gabas ba za ta samu ba. Duk da cewa ya koma jam'iyyar adawa ta PDP, wanda a halin yanzu ba ita ce mai rinjaye ba. To sai dai a kididdiga da na samu, na nuni da cewa a majalisar dattawa APC na da rinjaye da sanatoci 65, PDP tana da 43, sannan YPP na da 1, inda uwar jam'iyya ta ce ta tsaye da Ahmed Lawan a matsayin wanda zai gaje kujeran shugaban majalisar dattawa. Sanata Dr. Aliyu Sabi Abdullahi shine mai magana da yawun majalisar dattawa, kuma ɗaya cikin sanatoci waɗanda za su zaɓi sabon shugaban majalisar.
Kiran da nake anan shine mu sani a baya an zargi ƴan party cewa su ne suka yi soko-soko ba su tsaya sun yi abin da ya kamata ba an ce shugaban kasa bai nuna shi dan siyasa ba bai nuna cewa ga wanda yake so ba to wannan karo ya nuna to ni cece kuce kuma za kawo ya fada kuma abin da ya fada da ni yafi kama ni har cikin zuciya na yace na tsaya zabe guda biyar wannan na biyar shine na karshe kuma Allah ya da shekara hudun gadan ɗan Najeriya suka bani in na kare zan koma kauye inda ma kauyen take fuskantar kalubalen canjin yanayi to amma shekara hudun gada aka bani dama ina so in aiki tukuru in ji shugaban kasa Muhammadu Buhari in bar ma ƴan Najeriya abunda za su yi alfahari da shi wanda zai kawo soyi a rayuwarsu ya inganta rayuwarsu da na ƴaƴansu Najeriya ta canja a azata bisa kan hanya watan next level kenan da ake magana ko ba haka ba yanda abubuwa za su dauki seti don ta yi kyau to dan Allah inda shugaba ya hito yayi wannan kukan yace kuma yin haka sai da taimakon ku sai da tallafin ku sai da hadin kanku to a matsayi na na mai kishin kasa mai son shugaban kasa na me ya kamata yi ai ba sai na jayayya ba saboda duk wanda ke jayayya akan wannan dama can duk wani abun da ya a baya irin maganan nan da ake fadi ba san mace to ba dama sai mai hakari kuma in yin matayi ai kowa ya san hanyar gidan uban shi haka ce so mu na imani yawanci 90% of ƴan majalisa sun amince da abin da ya faru sun yadda sun rike kuma za mu hada kai insha Allah ranan da za a kawo wannan majalisa a ce ta fara aiki insha Allah Senator Ahmed Lawal shine zai kasance Senate President din mu bi iznillahi ta'ala
Senator Alin Dume wanda shi ma da dadde ne a majalisar kuma dan shiyar Arewa maso gabas ya ce shi fa zai takarar kujerar shugaban majalisar dattawan duk da wannan zabi da jam'iyya da shugaba Buhari suka yi kuma tuni har ya fito da manufofinsa guda tara na yadda zai aiwatar da harkokin majalisar dattawan a bangaren Arewa maso yamma Senator Kabiru Ibrahim Gaya ya ce shi ma zai fito yayin takarar mataimakin shugaban majalisar dattawa
kaman nan guda 10 ne da za a bar a majalisa amma hudu ne manya wannan in dai da rabo ake na adalci na gaskiya na kuma Allah da Annabi to za a raba wayannan guda hudun nan jihohinan su taimaka APC su ci zabe a raba musu wannan makami guda hudu Arewa maso gabar Arewa maso yamma Arewa ta tsakiya da kudu maso yamma su kenan guda hudun nan da suka ba President Muhammadu Buhari qura'a sauran kuma sai a jami'a ta toshe da gwamnati ta hadu su toshe baraka dan da can a ba sauran makaman kowane bangare su ma ya taba dan ba zaka zo ka ce misali a yanzu an ce speaker ya fito daga kudu maso yamma mataimakin shugaban kasa daga nan yake daya makamin na mataimakin speaker zai fito daga arewa ta tsakiya sanan president zai fito daga arewa maso gabar to sai kuma ita arewa maso mai kadai da tafi kowa kawo kura a ce kuma ita ba ba ta makami ba haka ka ga ba a daidai ba a ce kuma ta bincin a dauko dan Niger Delta a bashi makami da sanata daya ne a wurin mu muna santoci 20 anan ina mun ga wannan wuce gaskiya kamata a duba kuma ko yaki ka je ka ci wanda yake ba su gani mai yaki a wanda suka je suka yaki ba dan dana haka ashe nan ga wani jama'a da suka halar siyasa ba ba su roman demokradiya ba ashe ba ta da amfani ma siyasa kenan siyasa din da kai ta toro mana makadiya wanda ya halatta amfane ta
amma mai magana da yawun jam'iyyar Lahore Isa Onilu ya ce matakin da jam'iyyar ta dauka na zaben shugabanninta tana kan doka
precisely what happened in 2015 when some within the APC sold our birthright to our opposition party and some people now consider that to be the new normal this is not in fact that action was not democratic
Lare Isa Onilu ya ce idan kun yi la'akari da abin da ya faru a shekara 2015 wasu sun ba da shawarar a kauracewa abin da uwar jam'iyya take so wannan ba siyasa bace kuma ba demokradiya bace ba daidai akai ba saboda haka a yanzu za mu haƙiƙance akan bin umurnin uwar jam'iyya shine abin da muke ganin zai haifar mana da dame ido akwai zargin cewa jam'iyyar PDP na da hannu cikin wannan rarrabuwar kawuna dake faruwa a tsakanin ƴaƴan jam'iyyar APC a game da zaben shugaban majalisar ta dattawa wani abu da Umar Sani da Kat daya cikin masu magana da yawun PDP ke cewa suna da kokkwarar hujja idan an ce haka
abinda muka ce shine mu ma muna da yawan kuri'un da ya dace a idan misali a majalisar dattawa a yanzu muna da sanatoci guda 43 zuwa 46 idan komai ya tafi daidai to misali yanzu akwai jihohi guda 2 da har yanzu ba a tabbatar da ɗan majalisar su ba na tarayya akwai guda 1 a Bayelsa akwai kuma guda 1 a Imo sannan akwai wanda kuma muka shigar da ƙara cewa bai ta kamata a tabbatar da cewa su bane saboda haka muna hangen za mu samu sanatocin misali guda 50 to idan muna da sanatoci guda 50 suna da mujirin jaye da mutum tara kenan to idan mutum tara su za su iya jawo mutane daga wajen mu koko mu ne za mu iya jawo daga wajen su shine ake buta fafatawa yanzu ba za a iya yi mutum kana da mutane kana da kuri'u guda 50 a cikin guda 109 a ce ba za a yi da kai ba saboda haka shi yasa mu ma muna bin irin namu tsarin mu tabbatar da cewa an yi namu kuma babu wani doka musamman da ya ce lallai idan kana da rinjaye dole kai ne za a zaba
A lokacin da yake bayyana ra'ayinsa a game da dambarwar majalisar, shugaban muryar talaka na shiyar arewa maso gabas, Sale Bakuru Sabon Fegi da Maturu, yana mai cewa
batun da za a ce wai shugaban jam'iyyar APC shi kadai ya fito ya ce sun yi nominating mutum daya daga arewa maso gabashin Najeriya, a wannan ne ina ganin karan tsaye ne ga demokradiya. Idan 'yan Najeriya ba za ku manta ba, 2015 abin da ya faru kenan, wadda aka ce an yi haka, an yi nominating mutum daya, aka zo aka bi son rai, aka zaɓi shugaban majalisa, wadda haka ta sa takaddama tsakanin shugaban majalisa, kowa ya sani da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Wannan ta sa mu kanmu al'ummar Najeriya ba mu mori wannan majalisar ba, wadda aka ƙare da cece ku ce da kace na ce, wadda babu abin da aka zo aka tabuka. Yanzu yau an zo an ce ma an cire mana sanator Halil Lawan daga arewa maso gabashin Najeriya, kuma a arewa maso gabashin Najeriya nan akwai sanatocin da suka fi shi amfani, wadda mun gani a ƙasa an yi. To mu yanzu buƙatar mu shine a bar majalisa hurumin ta ne ta zaɓi senate president. Wannan shi zai kawo ci gaba, tunda an ce an ba wa arewa maso gabashin Najeriya, ya kamata a bar caucus na arewa maso gabashin Najeriya su cire senate president ɗinsu. Amma idan aka ce an yi haka, wannan karan tsaye ne a majalisa, kuma ba ci gaba zai kawo ba. Mu kuma ba wai koma baya muke so, mun fi so mu ci gaba a matsayinmu na 'yan Najeriya. Wannan ce ma ta sa muka fito muka zaɓi 'yan majalisun da muke ganin cewa za su haɗa kansu da shugaban ƙasa. Amma ba wai a yau demokradiya karan tsaye kawai a ɗauka zuwa muku ɗauki ɗora ta zamanto ba canja gare ba.
A nan za mu dasa aya, a makon gobe idan Allah ya kai mu za mu ɗora. A huta lafiya.
To a gaida Madina, yanzu kan ga Mahmud ya dawo da labaran duniya. An mun fa a taƙaice.
Babban Attorney General ɗin Amurka William Barr ya ki amincewa ya yi takamaiman bayani a gaban 'yan majalisar dokokin ƙasar kan rahoton binciken da Robert Mueller ya yi game da Rasha, amma ya ce yana sa ran cikin mako guda zai fitar da tacaccen rahoton. Yayin da karan farko ya bayyana a gaban majalisar dokokin Amurka a jiya Talata, tun bayan da ya fitar da kanin sakamakon rahoton a kwanakin baya, 'yan Democrats sun yi ta hurawa ba wuta kan sai ya fitar da cikakken rahoton, waɗanda suke ikirarin cewa yana kare shugaba Trump ne. Shugaban kwamitin majalisar dokokin Amurka da ke kula da fannin shari'a Jerry Nadler ya tabbatar da cewa laifukan da suka shafi nuna ƙiyayya ga wani rukunin jama'a sun ƙaru cikin 'yan shekarun nan a Amurka. Yana mai cewa hare-haren da ake kaiwa kan irin waɗannan rukunin mutane ana kai su ne kan waɗanda ake musu kallon ba fararen fata ba. Yayin da yake jawabin buɗe sauraron bahasi kan batun masu rajin ganin NPP ta farar fata a Amurka, Nadler, wanda ɗan Democrat ne, ya ce ana kai hare-haren ne bisa wani ra'ayi da wasu suka yi amanna cewa waɗanda ba fararen fata ba, da suka haɗa da Amurkawa baƙaƙen fata 'yan asalin Afirka da Yahudawa da Musulmi ko kuma sauran tsirarin al'ummomi, na kitsa wani gagarumin shiri na kawar da fararen fata. Wasu kafafen yaɗa labarai na talabijin biyu a Isra'ila waɗanda suka riƙa rawaitowa cewa ana tafiya kankan a zaɓen 'yan majalisar ƙasar da aka yi, yanzu sun ce jam'iyyar Firayim Minista Benjamin Netanyahu ta Likud Party ce a gaba da 'yan tazara. Yayin da ake ci gaba da ƙidaya ƙuri'un, an yi hasashen cewa jam'iyyar ta Likud, wacce ta ƙulla ƙawance da jam'iyyu masu ra'ayin mazanjiya, ita za ta lashe mafi akasarin kujerun majalisar. Sai dai babban abokin hamayya Benny Gantz, wanda tsohon shugaban soji ne, na ci gaba da ikirarin cewa jam'iyyarsa ta Blue and White Party ce ta lashe zaben. Shi dai Firayim Minista Netanyahu na fata ne ya sake lashe zaben, wanda zai bashi wa'adi na biyar, duk da cewa yana fuskantar tuhume-tuhume kan cin hanci da rashawa. Masu zanga-zanga a Khartoum na ci gaba da kira ga shugaba Umar al-Bashir na Sudan da ya sauka daga mukaminsa, yayin da suke ci gaba da zaman dirshan da suke yi a gaban hedkwatar sojin ƙasar, inda aka yi ta jin aman bindiga. Wasu shaidu sun ce yunkurin da jami'an tsaron gwamnati suka yi na tarwatsa masu zanga-zangar ya gamu da turjiya daga dakarun ƙasar waɗanda suka riƙa kare masu zanga-zangar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mai yiwuwa taron ƙasar da aka shirya za a yi a ranar Lahadi a Libya domin fara shirin sasanta ɓangarorin da ke takaddama da juna ba zai yiwu ba.
Kuma saurari da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, yanzu a madadin kowa da kowa, musamman ma shi Mafud Lalo da ya karanto mana labaran duniya da CD da ya haɗa mana sautin da injiniyar mu ta wannan lokacin na Shuwan Hale, ni Ibrahim Kalmu Sigar ke cewa sai kuma da hantsi.
Voix Afrique. Le Monde aujourd'hui.